muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 22 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wasu manyan jami'an gwamnatinsa game da matsalolin tsaro da na wutar lantarki da suka addabi Najeriya. Masana harkokin tsaro da na tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan yadda suke gani za a iya magance matsalolin tsaro a Najeriya.
Abinda shugaban kasa zai iya fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake samu magani wanda matsaloli na musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabannin tsaro ta kowane bangare su hada kansu.
Malam Abubakar Ali kenan kwararre a fannin tsaro, muna tafa da karin bayani. Bayan haka za ku ji cewa jami'an hukumar da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH a jamhuriyar Niger sun fara halartar zaman wasu kotuna a faɗin ƙasar domin sa ido akan shari'ar manyan laifuka. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ukraine ta buƙaci Russia da ta bada kofar da za a kai kayayyakin agaji cikin Mariupol, a kuma ba fararen hula damar fucewa daga birnin wanda dakarun Russia suke ta lugudan wuta akan satin bayan da Russia ta kai mamaya ƙasar. Kiran na Ukraine na zuwa ne kwana guda bayan da take amincewa da wa'adin da Russia ta bata na ta yi saranda a birnin na Mariupol da ke kudu maso gabashin ƙasar ta Ukraine. An dai ba hukumomin Ukraine wa'adin zuwa Litinin su mika wuya a birnin, inda Russia ta alƙawarin za ta bari fararen hula su fice daga Mariupol idan ta amince. A yau Talata, shugaba Volodymyr Zelensky cikin wani jawabi da yi wa Majalisar Dokokin Italiya ta kafar bidiyo ya ayyana cewa babu wani abu da ya rage a birnin na Mariupol. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da katafaren zauren tarba da tashin fasinjoji na filin saukar jiragen sama na Murtala Muhammad da ke Lagos a kudu maso yammacin Najeriya. An dai gina zauren ne akan kuɗi dala miliyan 100 tare da haɗin gwiwar ƙasar China. Ana kuma sa ran fasinjoji miliyan 14 za su riƙa sauka da kuma tashi a wannan filin jirgin sama a kowace shekara. Daga Lagos ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana.
A new era of safety, security, and comfort has been ushered into the Nigerian aviation industry. I hereby commission the new terminal building at Murtala Muhammad International Airport, Lagos, and flag off its official commissioning.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke bayani wajen kaddamar da sabon zauren tashi da kuma sauka na fasinjoji a babban filin jirgin saman kasa da kasa na Murtala Muhammad dake birnin Lagos, ginin kuma da aka kiyasta cewa an kashe dala miliyan 100 wajen ginawa tare da haɗin gwiwar kasar China. Shugaba Buhari dai ya bayyana cewa wasu manyan filayen jiragen saman kasa da suka hada da na Abuja da Port Harcourt da Kano da Enugu dukkanin su an yi amfani da kuɗaɗen da aka samu na bashi ne daga kasar China wajen gina su. Tuni dai aka kaddamar da manyan filayen jiragen saman na Abuja da Port Harcourt, yayin da kuma ake jiran kaddamar da na Kano da Enugu bayan kaddamar da na birnin Lagos da aka yi a yau. A bangaren sa, ministan sufurin jiragen sama Captain Hadi Srika ya bayyana cewa
terminally you are about to commission, Mr. President, has the capacity to process 14 million passengers per annum. There are 66 number check-in counters, 5 number baggage, 16 number immigration desks.
Ya bayyana cewa shi dai wannan katafaren filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa zai fashi fasinjoji miliyan 14 a duk shekara. Akwai kayayyakin zamani da aka saka a wannan katafaren filin jirgin da suka hada da cibiyoyin jami'an shige da fice na duba fasfunan fasinjoji masu shigowa Najeriya guda 16, sai kuma masu duba fasfunan masu fita Najeriya 28. Akwai cibiyoyin tsaro guda 8 da ofisoshin jiragen sama daban-daban har 16 in ji minista Hadis Rika. Wannan filin jirgin saman da aka yi wa gyara zai samar da ayyukan yi kimanin 3,000 ga 'yan Najeriya. To koya mazauna birnin Lagos musamman ma masu hada-hada a filin jiragen saman na birnin Lagos ke ji tambayar kenan da naiwa Alhaji Ado Shaibu Dan Sodo shugaban kungiyar matasa ta arewacin Najeriya kuma daya daga cikin mai hada-hada na kasuwanci a babban filin jirgin saman na birnin Lagos.
Malam Aminu Kano ya ce kowa ya ci kasuwa ya san gidan babansa, sannan kuma kowanne tsuntsu kukan gidansu yake yi. Mun yi murna da wannan yabon, amma ina sanar da ita gwamnatin tarayya da shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa a arewa muna buƙatar airport makamancin ta Lagos, domin Lagos a yanzu tana da airport wajen guda hudu kenan. Na farko ga international airport Matsala Muhammad wacce aka bunkasa ta yanzu, na biyu ga Matsala Muhammad airport, na biyu shine ga cha local airport ko kuma MM2, na uku ga domestic airport wanda Hausa suke kira sa Kabo, sannan kuma hauran kabila na kiran sa Okada. Wannan kowannan su ya fi international da local airport na Kano kyau da bunkasa.
Babin yaji from Murya America daga Lagos.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leka bangaren rahotannin mu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wani taro na musamman da gwamnan jihar Imo Hope Ozodemma da ministan lantarkin kasar Abubakar Aliyu da kuma farfesa Doyin Salani babban mai bada shawara akan tattalin arziki don tattaunawa akan matsalar wutar lantarki da hanyoyin warware matsalolin tsaro da kuma neman mafita akan kalubalen tattalin arziki a kasar. Wakilin Muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu kakakin fadar gwamnatin Najeriya.
Harkar wuta ta lantarki ta san cewa kafin ya dawo daga Surai, Muhammadu Buhari ya koda sako da yake nuna damuwa da kuma jajantawa al'ummar Najeriya kan tabarbarewar wutar lantarki da harkar man fetur. Kuma shugaban Muhammadu Buhari damuwa da yake ciki dangane da waɗannan abubuwan shi yasa ya ɗauki wannan mataki na farko don ya sadu da waɗannan shugabanni na sassa daban-daban don ya ji ina aka kwana kuma wani mataki ake ɗauka. Shi kuma maganar jihar Imo dama kowa ya san dai magana ce ta waɗannan abubuwa da suke tasowa kwanakin nan. Barna da ake ta yi a ofishoshin 'yan sanda ana kai hari ana kashe su da wannan hari da aka kai a gidan shi kansa shugaban ƙungiya ta Imo na to a nezi wanda yake shi Professor George Obiozo an san shi cewa suna cikin manyan ƴan Najeriya da suka auna irin maganganun da suke suka kuma nuna kyakkyawan manufa dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali da cigaban ƙasa. To yanzu kuma wai irinsu masu waɗanda ake gani suna da sassaucin ra'ayi akan harkar sannan su ake kai muhalifi to shugaban Muhammadu Buhari ya Allah wadai da wannan kuma wadai tabbaci cewa za a ƙarfafa tsaro a sashe na kudu maso gabas da suke kama da waɗannan matsaloli.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadogwancin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Abubakar Ali wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya domin in ji hanyoyin da yake ganin ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya bi domin a kawo ƙarshen wannan matsalolin ba wai magana ce ta yin taruka ko ganawa da jama'ai ko mai ma'aikatan gwamnati ba kamar yadda ake zargin yana faruwa a yanzu.
Abinda shugaban ƙasa zai yi fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake samu magani wannan matsalolin musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabannin tsaro ta kowane bangare su hada kansu a basu lokaci kaza zuwa kaza abinda ake a wuri kaza zuwa wuri kaza su tabbatar cewa an yi magani wannan abubuwan. Na biyu matsalan da ake tattare da shi a fannin tattalin arziki idan ka duba talauci ya karu fushin mutane ya karu magana ne daya ce shin ni a dalili ne yau shekara 7 bayan shugaban kasa yana minista na mai ya shigo a jumman cewa bai ba yadda da wannan tallafin da ake biya ba ya fada duniya sun ji cewa wannan tallafin nan ƙarya ne tallafin nan sata ake yi an zo an ci gaba da wannan biyan tallafin nan wannan refineries ba wani wanda ake gyara guda ɗayan da yau zai fitar da mai ba gina sabo ba har yanzu an shigo ana shigar da mai a fitar da gurbataccen mai ana shigo da tace wucin mai yanzu gurbataccen mai farashin shi ya tashi a duniya ya kai fiye da dala 110 amma mun komu yi murna cewa an samu wannan abu na yau bakin ciki muke menene dalilin na farko wannan kudin nan da ake sai da gurbataccen man nan shi da ya amfani da shi a shigo da tacaccen mai ana cikin wannan abun aka shigo da gurbataccen mai fiye da lita miliyan nawa ba wani wanda aka yi fada ba wani kamfani da aka yi magana amma ba cikawa saboda haka babban matsala ne wannan abun nan din nan
Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Nigeria
a gaida Umar Faruk Musa Hukumar da ke kula da kare haƙƙin bil'adama ta CNDH a Jamhuriyar Niger ta tura jami'an ta manyan kotuna a fadin kasar domin halartar shari'o'in da suka shafi manyan laifuka da ke wakana yanzu haka da nufin tabbatar da ana yi wa waɗanda ake tuhuma shari'ar adalci wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana da ƙarin bayani
A daidai lokacin da ma'aikatar ministan shari'a ta Jamhuriyar Niger ta sake wa zaman kotunan manyan laifuka fasali inda ake gudanar da zaman a kowane wata sabanin shekaru 5 zuwa shekaru 5 a can baya hukumar da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam ta kasar ce cewa da CNDH a faransance ita ce ke tura membobinta ko ina a fadin kasar ta Jamhuriyar Niger a zaman manyan kotuna guda 9 na kasar domin tabbatar da cewa anyewa fursunanin da ake tuhuma adalci a zaman waɗannan kotuna kamar yanda Muhammadu Ziti Mega commissioner a hukumar ta ƙasa ne kula da kare haƙƙin ɗan adam ta Jamhuriyar Niger dake saka idanu a zaman shari'ar manyan laifuka a babbar kotun birnin Gombe mini ƙarin bayani
mun zo nan saboda da sunan CNDH Commission National des Droits Humains tun da shari'a ne an kai CNDH mission nashi ya zo ya gani asis criminal wanda ana yi kunni an yi shari'a bisa gaskiya ko kaka mutane wanda an kai accusation su ya kamata bar su su yi magana a daidaita gani shari'a wanda ana yi musu an bi dokoki ko kaka shine CNDH yake buzo ni commissaire ne à la Commission nationale des droits humains, le directeur technique Ramuzo Mugani, in assise wannan procès wannan da ana yi an yi shi bisa gaskiya ko kaka procès wannan ina tamma yana durée da du 21 au 31 tout au long de cette procédure ya kamata mu gani falla falla abun shi wannan wanda an yi shi daidai ko ko ba yi shi daidai mu yi rapport da mu
zaman kotunan da ma shari'o'in manyan laifuka da sawar idanun hukumar ta kasa mai kula da kare haƙƙin ɗan adam sai bada damar sace gidajen yarin kasar da ke fama da cinkoso da ma makarewa da fursunoni da suka share shekaru masu tarin yawa suna jiran shari'ar
Mamman Hamidan Abu ni ne shugaban wannan hukuma ta shari'a ta binnin kwani da ake cewa tribunal de grande instance abin da yake ma ai ba aka mutum bane akai shi kwaso ba shi bane yahi a dage da tarbiya a dage da janyo kan hankalin mutane sensibilization da waɗansu abubuwa a barin su kuma wannan sensibilization wanda ya kamata su yi su tunda su ne ake saurare sarakuna na gargajiya da malamai su ya kamata su dage da hukuma na bariki na ya an ce komai sai an zo sisa a zo a sa kwaso kun ga matsalolin kwaso mu sun cika mutane sun yi wa gidan kwaso kina ya ana yin tarbiya ta kirki a janyo hankalin mutane yadda ma wannan abin ba za a yi shi ba ai kariya kada ma a yi shi to shine ma yahi da a zo ana kama ka mutane a zo ana kai su gidan kwaso ai shekaru da suka zo ka kai a zo a yi shari'a kun ga shari'a ma yadda take ma dogo shari'a ce tana da jidali sosai
mutane da dama ne musamman matasa maza da mata ke halartar kallon zaman shari'ar manyan laifuka Jamhuriyar Nijar domin daukar darussa da ma yiwa kai karatun ta natsu da la'akari da irin yanda shari'a ke bayani filla filla na laifuka da irin hukumce-hukumcen da ake yankewa wanda aka samu da laifi Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar
A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:44 kafin ku ji shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan wakar madalla yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana daukar matakai masu karfi domin mayar da ɗan gudun hijirar da ɗan bindiga suka tarwatsa daga garuruwansu. A yanzu haka dai akwai dubban mutane da akasarinsu mata ne da ƙananan yara a sansanonin ƴan gudun hijirar da ke garuruwan Kuta da kuma Gwada a yankin ƙaramar hukumar Shiroro a sakamakon barin garuruwansu saboda tashin hankalin ƴan bindiga. A wata ziyara da gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai a sansanin ƴan gudun hijirar na garin Gwada, ya ce halin da lamarin rashin tsaro ya jefa jihar Niger abin takaici ne, amma kuma suna ɗaukar matakai.
Wannan hali da muka shiga musamman a tsana hukumi wajen guda takwas a Niger ya zama abin da ya zama. Wannan ba abu ne da muka saba da shi a jihar Niger ba. Kowa ya san jihar Niger jiha ce da ake zaman lafiya, kuma yawancin mutanen manoma ne. Sai ga shi yau da kai da gonanka, kai da gidanka ma ba ka yi kwanciya kulantara gona. Gwamnati na ƙoƙarinta, jami'an tsaro na ƙoƙarinsu, kuma za a ƙara ƙoƙari saboda na san kun san na je Abuja na ga shugaban ƙasa kan halin da ake ciki ya fi a ƙirga, ni kana ban yi ƙirga. Na je wajen shugabannin jami'an tsaro ya fi a ƙirga. Yanzu an yi canjin shugabannin jami'an tsaro a ƙasa wanda muna sa ran insha Allah za a yi maganin wannan abu nan da lokaci kaɗan. Mu kuma nan a Niger shugabannin jami'an tsaro Niger an kawo sababbi wanda cikin wata ɗaya zuwa biyu baya abinda suka yi nima na yi mamaki. Babu yanda za a yi ɗan bindiga barayi azzalumai mutanen da ba san zafin kansu ba. Babu yanda za a yi su yi nasara akan talakawa. Babu yanda za a yi, Allah ba zai da jaunan ba, amma Allah ya ce tashin taimake ka. Saboda haka a halin da ake ciki muna da jami'an tsaro, kuma an karo mana wasu, muna da musamman ɗan vigilante ɗin mu da suke taimakawa da kuma sauran mutanen gari. Abin da yasa wanga bai ki cinyewa saboda zamani ya zo zutatan mu bai da kyau. Yanzu haka da muke maganan nan akwai wanda daga yabban nan zai buga bandit waya a nan cikin ku, makocinka, ɗan uwanka, shi zai ci jikinka. A yanzu haka shi sa wannan abin ya kice kicewa. Kuma na ga musu, na ga muku mishi a kwanakin baya, duk wanda ya san wani informant ya ga mana akwai kyauta ma za a yi mishi na musamman.
Wannan ziyara ta gwamnan dai tana zuwa ne a daidai lokacin da ƴan gudun hijirar ke ci gaba da fuskantar matsaloli na kuncin rayuwa a sansanonin ƴan gudun hijirar. Ga abinda wata daga cikinsu ke cewa.
Sunana Jamila, sunan mahaifina Adomi daga Kucini. Abin da ya kawo ni rayu sun addabe mu, sun sa mu gaba. Mun rasa inda za mu yi. Mu kwata sai mun dawo, an kawo mana jami'an tsaro a zo a kwashe mana. Mun sa gaba, ga mu nan yunwa ya dame mu ba inda za mu yi. Ga ƴaƴa, ga jikoki, ga masu haihuwa a gantana a titi, ga masu ciki yana zuba. Mun rasa ma'aikata, don Allah da Annabi muna bara, muna roƙa a taimaka mana kamar yadda suke manyanmu. Su ji tausayin talakoki, su ji tausayin mu, su duba yanayin halin da muke ciki, saboda mun rasa yadda za mu yi. Wani ta sanadin gudu sun rasa rayuwarsu, wani lalura ya fada musu, wasu sun rasa yadda za su yi. Mu je manya-manyanmu muna ta roƙo don Allah su duba su taimaka mana yadda Allah ya ce. Mata sun fi sama da 50 da suka haihu, ga su nan suna fama ba ma ruwan wanka, ruwa sai ka siya. Kice na 200 bai isan tuwo da miya, sai ka je ka siya. Mun rasa yadda za mu yi, don Allah ya yi mana taimako. Mu dai yanzu dai da gudu mu je mu da shekaran mu ɗaya ke, muna kan gudu. Shekaran mu ɗaya ke nan, mu je mu gudu sai mun zauna. An ba mu muna zaune kuma sai a ce mana ga su nan, dole mu fita.
Malam Usman Erana wani mazaunin yankin ne ya ce duk da yake ziyarar ta gwamna a yankin ta ɗan yi tasiri, amma fa akwai babban aiki a gaba.
Ziyarar gwamna ya yi tasiri, amma abinda ka san yanayin matsala wani lokaci idan gwamnati aka faɗa abu, idan shugaba ya faɗi ya wuce aiwatarwa, yakan zamanto da wada wahala. Mutane na wawwatse da yawa yadda gwamna zai iya yiwuwa gwamna bai ji abin yadda ya kamata ba. Gaskiya akwai mutane, misali ka ga ba Gwada ba ne, akwai 'yan gudun hijira a Zumba, mutanen Galadima kogo gaba ɗaya suna Zumba ne. ka kuma gona ma bai san suna rabacin cewa su suna zauna a zumba a makarantun suke sannan a yaran nan akwai mutane bila adadin akwai wasu a wuraren bangaren wurin kuta akwai wasu ma da suke can cikin kagara karamar hukumar rafi to kaga na gwada wanda suka fita wuraren sarkin fawale to akwai aiki a gaba sosai dan ya kamata gwamnati ma ya san cewa a yaya yanayin yan gudun hijiran suke ba wai wanda ya gani bane a gwada akwai wurare da yawa da akwai yan gudun hijiran to wannan abubuwa sai an duba yanayin sa na gara ma menene ainihin yawan mutanen da suke gudun hijira dan abin ya wuce duk yadda ake tunani
amma Mallam Usman yanzu yaya yankin nan wajen ɗaren nan yake akan sha'anin tsaron nan an dan samu sauki ko ko har yanzu dai akwai wayannan mutane
eh to gaskiya sojojin da suke nan suna iya bakin kokarin su dan suka yi tafiya kilomita 50 ma su shiga daji dan bin wa'annan miyagun mutane to amma matsalolin da ke faruwa kasancewa ba jami'an tsaro a Galadima Kogo wannan yankin Galadima Kogo ya ga musu wani hanya mafi sauki da suke fitowa su zo su ta'addace su kamar su ba mabumai a hanya kowane lokaci abin da muke kallo haji ba ƙari mutanen na harin kokarin ya za su kai ga dam ne to kaga dam kuma ba ƙaramin abu ba ne shi yasa suke kokarin su ga a nan hanyar sun kori ko ina duk inda mutane suke su kore su da inda za su ɗauko kayayyakin su zo su aiwatar da ta'addancin su a cikin sauki.
Kana nihin dam na shiroro mai bada wutar lantarki?
Dam na shiroro mai bada wutar lantarki waɗannan mutane dubu hankoron da suke yi abin da suke nema kenan ta inda suke nema su je kenan saboda shi ne mutanen Boko Haram ne ya ka Boko Haram kuma kullum inda a baya bayanan da muke da shi suna kokari ne su ɓata ma gwamnatin tarayya wasu kayayyakin da gwamnati suke nema. To wannan abin ka duba abin da ya faru kwanaki a Galadima an fara sa bumabumai hanya to kaga wannan abin hanyar da ya zuwa shiroron ne shine suke nema to gwamnati sai an ankara da wannan abin ba karamin magana ba ne mutanen nan suna na a kwanci a daji idan aka yi suna hari abin gane kai hari in sari Kano suke yi idan suka kai hari yau sai su bace a ga kamar abu ya wuce sannan abin to in ba an ji su jijjigi ba ne an ga bayan su to akwai matsaloli gaskiya.
Daga bisani dai gwamnan Abubakar Sani Bello ya gana da jami'an tsaron yan banga da ke bada gagarumar gudunmuwa wajen yaki da waɗannan yan bindiga inda ya bada tabbacin cewa za a ci gaba da ba su tallafi na musamman.
Mun san aikin agaji ne amma bai kamata mu boko kanan kai ba ya kamata mu nuna mu kokari mu nuna mu godiya kuma da dan Allah zamu ina magana da chairman na local government ina magana da commissioner local government da commissioner yan sanda da su DSS duk taimako da kuke nema za a yi amma na ga ba ku da kayan aiki eh wannan abin da ke hannu wannan ba kayan aiki ba ne wannan ba kayan aiki ba ne ku yi hakuri ku ba da lokaci kaɗan a samu kayan aiki.
A yanzu dai masana harkokin tsaro da kuma al'amuran yau da kullum na ganin akwai babban kalubale ga 'yan siyasa a waɗannan yankuna masu fama da tashin hankali na rashin tsaron a daidai wannan lokaci da hada-hadar babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa ke karatowa a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu toma labarin wasanninmu na ranar yau da mako na 23 na Super League Professional ta kwallon kafa ta Jamhuriyar Nijar da Olympic Football Club ta birnin Yamai ta YS Police ita ma ta Yamai da nema CIS Gar National de Nijar da ta YGS tawa a babban birnin Yamai 2-1. AS Fon ta sojoji ta Yamai ta yi banza da AS Sony Delta Manpetra ita ma ta birnin Yamai. A kokana Football Club ta Arlet Jihar Agades ta yi da AS Duanta Custom a birnin Yamai. Espoir ta Zandar ta Warasin Football Club ta Yamai da nema a birnin Zandar. Sale Sporting Club ta babban birnin Yamai ta yi 2-2 da AS Nishelek ta wutar lantarki ta Yamai. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na kakar bana na Super League Professional ta Jamhuriyar Nijar, ta farko ita ce AS Nishelek mai maki 53, ta biyu AS Duanta Custom da maki 43, sai ta uku Inos Sport
Active de la Gendarmerie Nationale dake da maki 36 a can kasan teburin na wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta Niger ta 12 itace Olympic Football Club ta Yamai da maki 23 ta 13 Racing Football Club ta Yamai da maki 22 ta 14 Sahel Sporting Club ta Yamai da maki 21 da jamhuriyar ta Niger yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar ta Niger Mena Nacional ta tashi daga babban Yamai zuwa Mauritania inda za ta yi wasanni guda biyu na sada zumunci albarkacin ranar kunda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta kebe wa kasashe domin su gudanar da wasannin ko na kombala ko kuma na sada zumunci duk dai a jamhuriyar ta Niger inda kungiyar Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta kasar da ke fafata a wannan shekara ta bana a wasannin club na kwallon kafa na kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF da ya kunnan dokiyar Stade General Seine Kunce na babban birnin Yamai a ranar Lahadi da ta gabata 2-2 da Renaissance Sportive de Barkana ta kasar Morocco a rukunin D inda a wannan rukunin na D ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ta kakkaɓe Simba Sport Club ta kasar Tanzania da ci 2 da nema a Abidjan a wannan rukunin ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ce ke kan gaba da maki 9 sai Simba Sport Club ta kasar Tanzania da maki 7 ita ma Renaissance Sportive de Barkan ta kasar Morocco maki 7 ke gare ta yayin da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger ke kutal a wannan rukunin na dai da maki 5 sai dai Adebayor na club din Union Sportive de la Gendarmerie Nationale na jamhuriyar Niger shine dan wasan da ya fice kwallaye a wasannin club zoke yanzu na kofin CAF ko CAF na wannan shekara ta bana ta 2022 inda zoke yanzu ya surta kwallaye shida a raga shi ko dan wasan kwallon tennis da ke matsayin na uku yanzu haka a duniya dan kasar Spain cewa da Rafael Nadal ya kammala wasannin India Wells na Amurka da rauni inda a shafin sa na Twitter a yau dinnan Talata yayi bayanin cewa yana fama da rauni a kafadarsa kuma zai iya share tsawon makonni 4 zuwa 6 yana jinya abinda zai hana shi shiga wasannin Monte Carlo daga 10 zuwa 17 ga watan Abrilu sai kuma wasannin da za su wakana a Barcelona a Spain tsakanin ranar 18 zuwa 24 ga watan Abrilu idan Allah ya kai mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma ga labarai a takeice
Ukraine ta bukaci Russia da ta bada kofar da za a kai kayayyakin agaji cikin Mariupol a kuma ba fararen hula dama ficewa daga birnin wanda dakarun Russia suke ta lugudan wuta akan satin bayan da Russia ta kai mamaya kasar kiran na Ukraine na zuwa ne kwana guda bayan da take amincewa da wa'adin da Russia ta bata na ta yi saranda a birnin na Mariupol dake kudu maso gabashin kasar ta Ukraine an dai ba hukumomin Ukraine wa'adin zuwa litinin su mika wuya a birnin inda Russia ta alƙawarin za ta bari fararen hula su fice daga Mariupol idan ta amince a yau Talata shugaba Vladimir Zelensky cikin wani jawabi da yayi wa majalisar dokokin Italiya ta kafa bidiyo ya ayyana cewa babu wani abu da ya rage a birnin na Mariupol shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da katafaren zauren tarba da tashin fasinjoji na filin saukar jiragen sama na Murtala Muhammad dake Lagos a kudu maso yammacin Najeriya an dai gina zauren ne akan kuɗi dala miliyan 100 tare da haɗin gwiwar ƙasar China ana kuma sa ran fasinjoji miliyan 14 za su rika sauka da kuma tashi a wannan filin jirgin sama a kowace shekara
masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ci abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Nevers Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyar mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya